إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin Juma'a na Professor Egondu dake a nan unguwar Sabuwa Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowace a kowane yini cikin watan Ramadan yau Asabar 10 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina azumi sai tafiya yake har mun yi ɗaya bisa uku goma kamar jiya mun ka fara Allah ya karba da gare mu Allah ya sa mu cika da imani kwanakin mu nake tafiya da guduwa ka muna nan cikin suratul ahzab jiya mun fara wa qarni fi buyuti kunna har zuwa ƙarshe muna magana ahlul baiti don haka muna cikin magana ahlul baiti jiya lokaci yayi muna hali ne zaka karanta wa qarni fi buyuti kunna
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
Allah ce wa qarna fi buyutikunna ku zauna a cikin gidajenku kuma tan annabi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula kada ku yi fita irin ta matan jahiliya na farko duk mun fassara wannan ko yanzu abinda muke so shine mu kula da lamirin duk mata yake magana wa qarna na mata ne fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula wa aqimna as-salata ya kuma tan annabi ku tsaya da sallah wa atina zakata ubada zakka wa ati'na Allah wa rasulahu qima Allah da manzon shi ta'a sai Allah ya kawo jumla inna ma yuridu Allah yuridu wa ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tadhira muka ce wannan shine babban dalili na cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ahlul baiti suke don shi ma su suka fi wasu malamai ma sun ce su kadai ne ahlul baiti domin su kadai su yakin Qur'ani ya nuna wasu suka ce ashabul kisa'i dai ne ahlul baiti wannan mun karanta jiya annabi ya lullube su da mayafi wasu suka ce a'a ulul qurba dai ne ahlul baiti su ne waɗanda suka hado da alu ali da alu jafar da alu aqil da alu abbas ko kuma musulmai cikin banu hashim wasu suka ce kauli mafi inganci ahlul baiti su ne abinda ya hada musulmin banu hashim da kuma matan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Hassan da Al-Hasan da Al-Husayn da Ali ibn Abi Talib da Nana Fatima radiyallahu anhum ya sanya su cikin wannan ayat shi kuma Qur'ani ya sanya matan annabi dama abu ɗaya yakan shiga ciki abu biyu suka shiga ciki da falala ɗaya wani Qur'ani ya shigar da shi wani hadisi ya shigar da shi kamar Masjidul Ustata ala Taqwa ko da aka saukar da ayat Masjidul Ustata ala Taqwa ana nuhin masallacin Quba amma a masallacin Quba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ginawa la masjidun ustita ala taqwa min awwal yawmin ahqu an taquma fihi sai Qur'ani ya tabbatar da masallacin da aka yi ran farko shi ake ce ma masjidun ustita ala taqwa sai hadisi yazo cikin sahih Muslim an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ne masjidun ustita ala taqwa sai ce wannan masallacin nawa masallacin Madina sai malamai suka ce masallacin Madina da masallacin Quba dukkanin su masjidun ustita ala taqwa ne masallacin Quba ya shiga da ayat Qur'ani la masjidun ustita ala taqwa sai Allah ce min awwal yawmin shine masallacin da aka fara yi kafin a gina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ayat Qur'ani ta tabbatar da shi an masjidun ustita ala taqwa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa masallaci ne an masjidun ustita ala taqwa don haka yanzu muna da masjidun ustita ala taqwa guda biyu guda ayat Qur'ani ta tabbatar da shi guda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da shi haka nan waɗannan ayat a Qur'ani a cikin wannan siyakin ya nuna cewa matan annabi su ne ahlul baiti kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullube sayyidina Ali da nana Fatima da sayyidina al-Hasan da al-Husayn a cikin mayafi ya ce kuma su ne ahlul baiti sai mu ce matan annabi sun shiga da ayar Qur'ani nan kuma al-Hasan da al-Husayn da nana Fatima da sayyidina Ali sun shiga da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn al-Qayyim cikin Jalalul Afham yana magana cewa matan annabi suna cikin ahlul baiti sai ya ce wa inna ma dakhala al-azwaj fi al-ali khususan abinda yasa matan annabi suka shiga cikin al-al ke bance azwaj wa inna ma dakhala al-azwaj fi al-ali khususan azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa mata suke shiga cikin al-alu musamman ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam tashbihan lidhalika bin nasabi domin kamanceceniya aure da nasaba aure tana da kamanceceniya da nasaba ta jini ba ku gani idan aka rasu cikin abubuwan da ke sa ayi gado abubuwa guda uku ne shine na farkon su shine annasabu nasaba tana sa kai aure ayi gado wannan mahaifinka ne wannan danka ne wannan alaka ce ta jini sannan na biyu akwai aure auratayya annikahu auratayya tana sa mata tana gadon miji miji yana gadon mata sannan na uku al-itaq ko kuma al-wala na entawa daga bauta don haka shi alaka ta aure tayi kama da alaka ta zumunci li'an musamman gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi karfi wannan alaka saboda me li'an ittisalahunna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu mutafa domin su alaka su da annabi sallallahu alaihi wasallam baya doke ta kowa da mata ta yana iya sakin ta je wani gida ta yi aure ko ya rasu ta je wani gida ta yi aure ta zama mata wani an wuce amma banda matan annabi sallallahu alaihi wasallam su alaka da su ba ta dokewa an haranta auren su har abada ko annabi ya auri mata ya sake ta ko ya rasu ya bata ba ta auren wani don haka ita alaka ta da ita kuma kamar ta nasaba ta jini ba kamar sauran matan duniya bane ma da su idan aka aure su aka sake su ko aka mutu aka bar su wani na iya auren su وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته سو حرام ne ga wani ne ya aure su annabi na da rai ko annabi ya rasu haram ne ga wani ya aure su وهن زوجاته في الدنيا والاخره kuma su ne mata ne a duniya da lahira fasababul ladhi lahun linnabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun maqaman nasabi ai su matsayin su ga annabi sallallahu alaihi wasallam alaka ce ta nasaba ta dangantaka saboda wanda ba su ba kamar yadda muka fadi miji na iya rasuwa ko ya saki wani ya aura amma su duk ba a haka nan wa kad nasta annabi sallallahu alaihi wasallam ala salati alaihinna kuma annabi sallallahu ya nassanta cewa ane musallati kamar yadda zo cikin wasu lafuzan hadisi Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zuriyatihi kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna shiga cikin salati domin me domin su alaka su da annabi ta dindindin ce wali hadha kana alqawlu sahihu وهو المنصوص عن الامام احمد don shi ya kasance cewa zance mafi inganci wanda aka ruwaito nasi daga imamu ahmad anna sadaqatu tahrumu alayhinna cewa sadaqa tana haramta gare su li annaha awsakhun nasi domin sadaqa kazantan mutane ce sannan wannan ya nuna muna akwai hadisi da ya nuna haka aka wannan na aisha radiyallahu anha sadaqa wata wani nama da aka yanke na shanu tace mu an haranta mu na cin sadaka domin mu ahlul baiti ne daka yadda aka haranta ma ahlul baiti cin sadaka su ma an haranta mu sadaka ta makusantan annabi dama su ma ahlul baiti ne yadda aka haranta ma makusantan annabi cin sadaka haka su ma aka haranta musu sai dai bambancin su da sauran su ahlul baiti da ba su ba su entertain bayin su suna cin sadaka amma entattun bayin ahlul baiti ba su cin sadaka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wani ya karbi sadaka Abu Rafi entattun bawan annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce mai ka bi shi in an samu kai ma yan ma sai ya zo ya ce ba zan yi ba sai na ga ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna maulal qaumi min anfusihim wa inna la tahillu lana sadaka sai daga ci ai entattun bawan mutane da gare su yake ni kuma sadaka ba ta halatta gare mu yanzu ina son mu fahimta yanzu duk wanda a ahlul baiti da nasaba da jini yanzu muna da ahlul baiti kala biyu ko akwai wanda sun hada da annabi ta Hashim ta jini suka hada sannan akwai matan annabi sallallahu alaihi wasallam su wanda su biyu su ne ahlul baiti to amma su wanda suka hada da annabi da jini sadaka ba ta halatta gare su kuma matan annabi sadaka ba ta halatta gare su yantattun bayin wa'anda suka hada da annabi ta jini sadaka ba ta halatta gare su amma su matan annabi yantattun bayin su sadaka tana halatta saboda me saboda musu hadisin da aka kawo barira sadakan nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gida aka bashi abinci yaga babu nama yace ai na ga nama duka tukunya sai aka ce innahu lahmun tusaddiqu bihi ala barira nama ne da aka ba barira sadaka kai kuma baka cin sadaka sai ce innahu laha sadaqa wa lana minha hadiya yace ita sadaka aka bata mu kuma in ta ba mu kyauta muka ce kaga yantaccen bai wawace ce na Aisha amma ga ta ci sadaka saboda me saboda su matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin ahlul baiti ne da sababin sun aurayi da ba annabi suka aure ba ahlul baiti bane don haka tunda haka ne to yanzu sun shigo ne da wani sababi don haka wani ba zai shigo ta hannun su ba yantaccen bayan su ba za su shigo ba sabanin ɗan uwan annabi na jini su da sun shigo ne asali haka ne tun sanda aka haihe su haka ne amma kaga nana Aisha nana Hafsa duk suna da ƴan uwa nana Hafsa ahlul nana Hafsa ahlul bait ce amma Abdullahi bin Umar ba ahlul bait bane kuma ga ya gidan su daya Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq ba ahlul bait bane amma nana Aisha ahlul bait ce to su kuma wayanda suka hada da jini to radda aka haihe suke ahlul bait su kuma matan annabi sai radda suka auri annabi sallallahu alaihi wasallam sannan suka kasance ahlul bait to tunda su shigowa suka yi da wani sababi shine sababin aure to wani ba zai shigo ta hannun su ba amma wannan tun da shigowar su ta asali ce ta jini ce cikin jini abin yake to wanda ya shigo ta hannun su shi ma zai shigo ya kasance ya shigo cikin ahlul baiti in muka fahimci haka sai mun fahimci cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ahlul baiti ne wannan matsalar me yasa nake ta tsawaita bayani akan ta saboda matsala ce mai girma akwai masu ganin cewa ahlus sunna ba su son ahlul baiti ahlus sunna ba su girmama ahlul baiti ba gaskiya bane ahlus sunna su suka fi kowa girmama ahlul baiti su suka fi kowa ba su haƙƙin su abinda an ba su yi ba su wuce iyaka da su ba su cewa imma ma'sumina wai shugabanni ne wanda ba su sabo ba su cewa haka nan isma rashin sabo ba ga kowa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma amma duk wanda ba shi ba da Ibn Taymiyyah cikin Al-Aqidatul Wasitiyya yana magana sahabbai sai ce balta juzu alaihim dhunubu fil jumla a jumlace yana halatta a ce sahabbai ko ahlul bait sun yi zunubi wato yana halatta ya kasance wani zunubi ya auku gare su su ba irin annabawa bane da ma'asumai bane ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam bane da yake ma'asumi ne a'a su zai yi a samu kana sahabi ko kana ahlul bait ya kasance kai zunubi cikin sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefe wani cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wani bulala duk cikin sahabbai aka samu haka don haka yana halatta ba abinda yana halatta wato yana yuyuwa cikin su a samu wanda zai sabo wannan shine babanci ahlus sunna da kuma ɗan shi a game da ahlul baiti su ahlus sunna suna cewa ahlul baiti umuman masu girma ne masu ɗaukaka ne waɗanda muke so ne muke ji da su ne domin kusancin su da annabi sallallahu alaihi wasallam amma cewa su ne ma'asumai su ne waɗanda ba su sako wannan bai inganta ba musamman keɓance wasu cikin su tunda ko su wasu aka keɓance a ce guda 12 ne kuma duk guda 12 din nan in ka cire guda na farko su duk akwai waɗanda suka yi su falala na farko su shine ana cewa sayyidina ali radiyallahu anhu to in ka cire shi akwai wanda yake shi falala shine sayyidina al-hasan sayyidina al-hasan sayyidina al-husayn ko dake sayyidina al-hasan yana cikin a'imma al-isna ashariyya da ake cewa to cikin ahlul bait akwai wanda suka yi zama lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wayannan suna sa masu falala har wayannan suka zo cikin tabi'ai su ban wayanda annan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam domin ne rami abdullahi bin abbas ahlul bait ne shi ma yana cikin ahlul abbas amma ga ba a sa cikin a'immal isna ashariyya sai a sa al-baqir wanda yake al-baqir bai kai ko alama falala ko daraja a cikin duk duniyar nan da al-baqir bai kai falala abdullahi bin abbas ba saboda shi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne akwai abdullahi bin zubair abdullahi bin abbas dai shi ne cikin ahlul bait abdullahi bin zubair ya hada ta gefen mace ne amma abdullahi bin abbas ga cikin ahlul bait akwai al-fadl bin abbas shi ma cikin ahlul bait ne yake kuma mai falala sosai wanda in ka cire falala sayyidina ali bin abi talib to sauran duk falalar su daya da al-hasan da al-husayn sannan kuma sauran da ba al-hasan al-husayn ba duk ya fi su falala don haka abinda ahlus sunna ke yi tabbatar da abinda nasu ya tabbatar don shi babu wanda ya kai cikin wannan al'umma babu wanda ya kai girmama ahlul baiti kamar sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya fi komai sanin girman su da falalar su da ɗaukakar su don haka cikin abin da aka rawaito daga gare shi hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga anna ababakar radiyallahu anhu qala li ali radiyallahu anhu sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace masa sayyidina ali radiyallahu anhu yace mai wallazi nafsi biyadihi na rance da wanda rayuwa ta take ga hannun shi laqarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ahabbu ilayya min an asila min qarabati na kace insa da zumuntai ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da insa da zumuntai ɗan gidan mu yanzu sai na abakar ke cewa na fi so ɗan gidan annabi da ɗan gidana na fi so in kyautata ma ɗan gidan annabi ahlul bait da in kyautata ma ɗan gidana kaga akwai wani abu da yake girmamawa da ya wuce wannan babu haka yazo cikin sahih al-bukhari daga abdullahi bin umar cewa sayyidina abubakar yana cewa urqubu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi ku kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ga iyalan gidana yanzu wasiyar sayyidina abubakar yana khalifa ya ce ku kiyaye ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ku girmama su in kuna so ku girmama annabi ya ku wanda baku tarar da annabi ba ya ku wanda kuka tarar da annabi amma ya rasu baya nan to ga ahlul bait nan tare da ku ku girmama su ku kiyaye haƙƙin su sai ya kasance kamar kun kiyaye haƙƙin annabi ne kamar kun kiyaye haƙƙin annabi ne kamar kun girmama annabi ne kullu asalukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba sannan yazo Hafiz bin Hajjaj cikin Futuhul Bari yace yukhatibu bidhalika an-nasa sayyidina Abubakar yana wa mutane magana da wannan wayusihim bihi ine musu wasiya da haka wal muraqabatu bishayti abinda yake nufi da ku yi muraqaba ga ahlul baiti al muhafazatu alayhi kiyaye abu yake nufi da ku kiyaye su yaqulu yana cewa ihfazuhu fihim ku kiyaye annabi cikin ahlul baiti fala tu'dhuhum kada ku cutar da ahlul baiti wala tasu'u ilayhim kada ku munana musu haka shi a wasiyar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu game da ahlul baiti wannan ya nuna cewa ya fi kowa kiyaye haƙƙin ahlul baiti hadisi ya kuma tabbata cikin sahih al-bukhari daga Uqba bin al-Harith radiyallahu anhu yace salla Abubakar ni al-asra Abubakar radiyallahu anhu yayi sallar al-asr a masallaci thumma kharaja yamshi sai ya fito yana tafiya zai koma gida fara al-hasana yal'abu ma astibyani sai ya ga al-hasan bin ali bin abi talib yana wasa tare da yara fahamalahu ala atikihi sai ya dauki alhasan sai ya aza shi akan kafada tai wa qala sai yace bi abi shabihum bin nabi la shabihum bi ali yace bi abi na bada mahaifina fansa gare ka ya kai hasan yanzu akwai wani abin girmamawa da yake haka mahaifi sai na abuka shi ma fa sahabi ne kuma shi ya haifai mahaifi ne duk cikin sahabbai babu gidan da yake gidan sayyidina abubakar saboda me shi dai a gidan da kowa musulmi ne babu kajiri ko daya babu gidan da haka nan gaba ɗaya cikin sahabbai ba gidan sayyidina abubakar ba mahaifin shi ya musulunta mahaifiyar shi ta musulunta shi ya musulunta duk ƴaƴa ne sun musulunta jikoki ne sun musulunta shi kadai ya samu wannan falala kowane gida ka tabo akwai wanda bai musulunta ba gidan in ka tabo gidan sayyidina Umar dake bi mai mahaifin shi bai musulunta ba in ka tabo gidan sayyidina Uthman mahaifin shi bai musulunta ba in ka tabo gidan sayyidina Ali mahaifin shi bai musulunta ba duk gidan da ka tabo sai an samu wani ya musulunta wani bai musulunta ba kowance shi kadai Allah ya karrama Ibn Taymiyyah yana faɗin karamomin da yayi da Allah ya yi mai Abubakar Siddiq cikin su akwai cewa shi kadai cikin sahabbai zan kowa gidan su sama da ƙasa kowa ya musulunta sanin shi kare abba a taba samun matsala ta fiqh da yayi kuskure ba misali tabbas zai iya kuskure amma har yanzu cikin littafin fiqh da aka rawaito matsala a ce sahabi wani ya tafi kaza sahabi wani ya tafi kaza kauli na biyu sahabi wani ya tafi kaza ba a taba samun inda sayyidina Abubakar yake ba nan ne kauli marjuhi duk inda yake Allah zai tabbatar da gaskiya ciki ya kasance cewa shine kauli mafi inganci haka cikin abin da ake gane matsala kauli mafi inganci kaga sayyidina Abubakar ciki cewa wabihi qala Abubakar to in ya inganta kauli sayyidina Abubakar ne to shine kauli mafi inganci domin me ba a taba ruwaito yayi kuskure a wata matsala cikin matsalolin fiqh ba to shi din ne da girman mahaifin nashi yake cewa bi abi na bada mahaifina fansa akan ka ya kai hasan shabihun bin nabi kayi kama da annabi ne la shabihun bi ali ba da ali kayi kama ba da babanka ba wa ali yadhaku sayyidina ali na tadari yana jin dadi an ce ma dani kayi kama da annabi ba da babanka kayi kama ba kaga ka jin dadi kenan ko saboda ya shi sayyidina ali ya san ba annabi ya fi shi don haka a ce ma dani yayi kama da annabi abin jin dadi ne gare shi haka a ce dani da shi yayi kama akwai wani son ahlul baiti da ya wuce wannan babu son ahlul baiti da ya wuce wannan ba wanda yake son ahlul baiti duniya da ya kai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shi ya fi kowa son sayyidina shi ya fi kowa son ahlul baiti mai fi mai da son sayyidina ahlul baiti shine sayyidina Umar radiyallahu anhu kamar da hadisi ya inganta cikin sahih al-bukhari daga Anas dan Maliki Allah ya kara mishi yadda anna Umar ibn al-Khattab kana idha quhitu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib cewa sayyidina Umar ya kasance idan an yi farin ruwa sai ya nemi Allah ya shayar da su ruwa da Abbas ibn Abdul Muttalib sai ya ce musu addu'a in yazo ya addu'a sai ya ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina ya Allah mun kasance muna tawassuli da annabinka da annabinka muke tawassuli fatasqina sai kai muna ruwa wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina yanzu muna tawassuli da baffan annabinka sai kai ka shayar da mu ya Allah fa yusqauna sai a shayar da su wannan hujja ce cewa ana iya tawassuli ko a ce Allah don wane hujja cewa ba a yi wannan hadisi shine hujja cewa ba a yi saboda me saboda sayyidina Umar radiyallahu anhu ya yi fari sai ya ce al-Abbas ya yi musu addu'a sai ya ce ya Allah mun kasance muna tawassuli da annabinka yanzu da bayyana muna tawassuli da Abbas to ina wannan tawassuli ne sai a ce su san da annabi ya rasu kenan ba a tawassuli da annabi da al-Abbas wahi wani falala annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya ba annabi sai ya yi dawa al-Abbas domin ne domin ba tawassuli ne yake ne yake cewa yake ayi muna addu'a ne cewa yake kai al-Abbas kai muna addu'a sai al-Abbas ya yi addu'a me yasa yake sa al-Abbas ya yi addu'a yanzu akwai wani abu da yake su kula sosai duk lokacin sayyidina Umar lokacin da yake haka sayyidina Ali bin Abi Talib fa yana da rai sayyidina Ali bin Abi Talib yana da rai da sayyidina Ali bin Abi Talib da sayyidina al-Abbas bin Abdul Muttalib wahi falala Ali bin Abi Talib yahi falala Ali bin Abi Talib yahi al-Abbas falala to amma sai ya ba Ali bin Abi Talib sai ya je ga al-Abbas sai ya ce al-Abbas ya yi musu me yasa haka in kun tuna a cikin sahih al-Bukhari wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki sayyidina Umar da wasu mutane wajen karɓu zakka suka tafi suka dawo sayyidina Umar ya ce mai mutum uku bai bada zakka ba na farko su Khalid ibn Walid bai bada zakka ba na biyu Ibn Jamil bai bada zakka ba na uku al-Abbas ibn Abdul Muttalib bai bada zakka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma Khalidun shi Khalidu kuna zalunta ta ne ai dukiya ce duk ya aje tafi sabilai waqafi bai son kusancewa ba dukiya ta ce ba ya ba ta ita saboda Allah don haka babu abin zakka sai ce amma al-Abbas fa hiya alayya wa mithluha ma'aha amma shi al-Abbas ya banta shekara biyu ya bani ta wannan shekara da wata shekara don shi ko da kuka zo an ka bai baku ba don ya riga ya bai sai ya ce amma Ibn Jamil fa ma yankum Ibn Jamil illa an agnahu Allah min fawlihi ni ke sa Ibn Jamil ya hana zakka ba don Allah ya wadata shi ba wace shi yayi laifi shi ya samu wadata yanzu bai bada zakka sai annabi ya ce ma Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu amma ta alam anna amma rajuli sinwa abihi kai Umar baka san cewa watan bakkun mutum kamar baba ne yake ba watan ka kamin ƙara Abbas ka san ko Abbas zai girma kamar mahaifi da yake to tun sannan sai al-Abbas sai dinga girmama al-Abbas sai ya dinga girmama al-Abbas har ya kai idan yana bisa abin hawa yana tafiya ya ga al-Abbas sai ya sauko bisa abin hawa ya tsaya sai al-Abbas ya wuce sannan ya hau abin hawa ne ya ci gaba da tafiya saboda girmama shi da yake saboda ya taba kawo ƙara ce inda annabi sai annabi ya ce mai ai matsayin baba na yake sai an nake girmama shi kaga ba wai ya kawo ƙara ce dai yana son haushi ne bane don ko bai sani ba don ka ya ga zakka bai bada zakka ba sai ya zo ya kawo ƙara ce to wannan dalilin yasa dalili na dushi ne ana neman kusanci da annabi ne sayyidina Ali ya falala amma sayyidina al-Abbas ya fi kusanci da annabi sayyidina al-Abbas ya fi kusanci da annabi akan sayyidina Ali mun fahimta saboda sayyidina al-Abbas shi dan uwan mahaifin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma Ali bin Abi Talib dan uwan mahaifin annabi ne mun fahimta yanzu Abu Talib da al-Abbas dinnan da shi da mahaifin Aliyu su ne yan uwan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi Ali ya dauka ne ta hanyar mahaifin shi kuma al-Abbas tare suke daidai suke da annabi sallallahu alaihi wasallam daidai suke da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam misali ne kin haka yanzu inda annabi ana gado ne ya bar dukiya in abba al-Abbas na nan sayyidina Ali ba zai gado ba mu zo a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar kudi misali a ce ya bar kudi naira miliyan 1 misali kuma a ce wanda ake gado ne mun san ba a gado annabawa sai ya banna na Fatima ya bar sayyidina Ali ya bar sayyidina al-Abbas ya bar matan shi to ya zo gado kowa zai samu nan banda sayyidina Ali saboda bai da alaka ta jini da zai sa ya samu ga annabi a irin wannan za a zo a ba na Fatima rabi a dauki sumuni a ba matan annabi abin da ya rage sai a ba al-Abbas ibn Abdul Muttalib Ali sayyidina Ali bazai gado ba a wannan wuri inga Al Abbas ibn Abdul Muttalib saboda me saboda Annabi sun sace alhiqul fawaida li ahliha kama baqiya fa li aula rajulin zakar abin da ya rage ana ba namiji ne mafi kusanci kanin baban mutun kowan baban mutun ya fi kusa da shi akan dan dan kanin baban akan wanda yake cousin ne saboda haka sai yace Al Abbas yayi musu saboda miski ta Abbas yayi musu addu'a saboda shi yake kusanci da Annabi yau suna neman wanda yake kusanci da Annabi ne sai a sa shi sai yayi addu'a duk wani yana son ahlul baiti ne yasa amma in falala ce shi sayyidina Umar radiyallahu anhu wajen falala yafi sayyidina Al Abbas falala saboda daga sayyidina Abubakar sai shi a falala amma shi kuma sayyidina Al Abbas ya fi kusanci ta jini da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda son kusanci na jini ga wanda yake da kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Umar bin Khattab sai yace Al Abbas yayi addu'a ba shi Umar zai yi ba ba Usman zai yi ba ba Ali zai yi ba radiyallahu anhu wanda ke duk wa'annan sun fi Al Abbas falala amma sai a ce Al Abbas yayi domin shi ne da kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ga wasiya irin wanda Annabi yayi masa sayyidina Umar game da Al Abbas yace baka san baffan mutun kaman mahaifin shi bane haka nan yazo daga sayyidina Ali bin Abi Talib har yanzu da girmamawa da yake sayyidina Umar radiyallahu anhu har yanzu girmamawa da yake wa cewa ahlul baiti lokacin da ya saka aka rubuta diwani kusan lokacin sayyidina Umar gwamnati ta fara zama irin gwamnati ta yanzu aka yi futuhat in ka diba mulkin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kama da mulki irin na shugaba irin wanda zaka ce yanzu irin wani sarki ko irin dagaci ko irin wanda bai da budget shi Annabi ya kace na baka rakumi 100 na baka rakumi 100 na baka akuya abawa ni fi sabilillah akwai wani abu a ce babu ya shiga gida ne akwai abinci a ce babu kan taso jihadi a ce aje jihadi fi sabilillah to ita sai gwamnati sayyidina Abubakar ita ma haka ta yi kama da haka take amma in ka diba gwamnati sayyidina Umar tayi kama da CEO irin ne yanzu tayi kama da irin gwamnati ne yanzu haka gwamnati sayyidina Umar shi sayyidina Umar akwai sojoji lokacin annabi babu sojoji yaka in jihadi ya tashi a ce hayya alal jihad kowa ya fito ya tafi amma sayyidina Umar lokacin shi akwai sojoji akwai albashi lokacin sayyidina Umar akwai gidan yari akwai fursuna lokacin sayyidina Umar akwai albashi da ake ba mutane akwai suna lokacin sayyidina Umar akwai national ID card lokacin aka fara akwai citizenship kowa an rubuta sunanai da nasaba ce da kowa yana cikin littafin gwamnati rubuce ne baka ana ba mutane albashi saboda an yi futuhat yanzu an shiga Farisa da Rum da ina an ga yadda suke tsari mai kyau an gani sai aka dauko aka kofa aka yi tsari irin na gwamnati a gwamnatin musulunci tayyib to lokacin da aka tashi yin haka aka tashi rubuta sunan mutane lokacin sayyidina Umar a ce a rubuta sunan mutane gaba daya ɗan ƙasa kamar yadda ake yanzu irin census da ake na kidaya sai mutane suka ce a fara da sayyidina Umar shine amirul mu'minina ba haka ake cewa first citizen shine na farko a ƙasa sai ya ce ibda'u bi qarabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da Umar haythu wada'ahu Allah ya ce a fara da ƴan uwan annabi yanzu a rubuta sunan ƴan ƙasa ne ƴan ƙasa gaba ɗaya a kowace ƙasa shugaban ƙasa shine na farko shi ake cewa first citizen ko ba haka bane zaka fara da shi ya ce a'a wanda za a fara da shi ɗan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi Umar to aje shi can inda za a aje cikin bani aji cikin Quraysh zaka aka fara da Banu Hashim aka rubuta sannan aka rubuta sai da aka can Banu Adi inda sayyidina Umar yake sannan aka rubuta shi duk wannan yana nuna falala da girma ta sayyidina Umar da yake girmama ahlul baiti sannan ya taba ce ma Al Abbas yace wallahi la islamuka yawma aslamta yace na ganta da Allah musuluncin ka radda kan musulunta kai Abbas kana ahabba ilayya min islamil khattabi law aslama na fi farin ciki da musuluncin ka radda kan musulunta da musuluncin babana da a ce babana ya musulunta yadda zan mauna da jin daɗi ba zan ji daɗi da mauna ba kamar yadda kai kan musulunta li anna islamuka kana ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min islamil khattab saboda musuluncin ka yafi soyuwa ga annabi akan musuluncin babana watan kai saboda matsayin baban annabi kake in kan musulunta annabi zai ji daɗi sosai fiye da in babana ya musulunta to ni ma in kan musulunta zan ji daɗi fiye da in babana ya musulunta ni ma ba zan ce ni ma babana ya musulunta ni ma in ji daɗi ba a'a zan ji daɗin musuluntar babana amma na fi daɗin musuluntar ka kai da annabi ya fi son ka musulunta akan yadda yake son babana ya musulunta duk wannan ya nuna girma da ɗaukaka ta ahlul baiti inda sahabbai inda sayyidina Abubakar inda sayyidina Umar an ruwaito dukkanin su daga su biyu sayyidina Abubakar da sayyidina Umar radiyallahu anhuma cewa idan wani yau idan Al-Abbas zai wuce to sauka suke bisa abin hawa saboda girmamawa kamar yau kana bisa mashin suka ga wani babba zai wuce sai ka sauko bisa mashin ka gaisa sai ya wuce sannan ka hawo mashin din ka wuce to haka sayyidina Abubakar da girma ne da daukaka tai a cikin wannan al'umma haka sayyidina Umar da girma ne da daukaka tai a cikin wannan al'umma idan suka ga Al-Abbas bin Abdul Muttalib sai su sauko sai ya wuce sannan su zo su wuce bayan shi domin me domin girmama ahlul bait sai wani ya zo ya ce abinda a tsakanin su a fada a tsakanin su yima a tsakanin su ba gaskiya bane Allah ya gaya muna abinda a tsakanin su Allah ya ce muna Muhammadu Rasulullah
walladheena ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari rahamu bainahum
Allah ya ce Muhammadu Rasulullah annabi Muhammadu manzo Allah ne walladheena ma'ahu wanda attayi da su shine sahabbai da ahlul bait su attayi da annabi sai Allah ya ce ashiddaa'u 'alal kuffari masu tsanantawa ne ga kafirai amma ruhamu bainahum masu tausayin junan su ne masu son junan su ne haka wani yazo ya ce muna ai fada a tsakanin su yima a tsakanin su wani ya ce ma Abubakar wani ya ce ma Umar su ma ahlul baiti abinda suke girmama sahabbai suke su sai suka girmama Abubakar da Umar Abdullahi bin Abbas ɗaya daga cikin ahlul baiti ne yace lokacin da sayyidina Umar aka soke shi ya rasu yana kwance mutane sun zo sun kewaye shi kowa yana zuwa ya fadi abin alkhairi gare shi yace sai ni ji wani bayan kafada ta yana magana yana cewa wallahi yau a duniya ba wanda nake so in hadu da Allah da irin aiki nayi kamar yadda nake so in hadu da Allah da irin aikin wannan mutumin da aka kwance kasa yace ko ni ba sai ni ga Ali bin Abi Talib yake wannan magana Ali bin Abi Talib yana cewa duk duniya a wannan lokacin saboda lokacin annabi ya rasu sayyidina Abubakar ya rasu sayyidina Umar gagawa ta kwance yace duk duniya ba wanda nake so in hadu da Allah da irin aiki ne da nake so in hadu da Allah da irin aikin wannan bawan Allah kaga ni a tsakanin su kenan abinda a tsakanin su shine yan uwantaka da juna Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yaji annabi ya ce duk wata zumunta da dangantaka tana yankewa ranar lahira sai zumunta ta da yan uwantaka ta sai sayyidina Umar ya nemi Ali bin Abi Talib ya auren mai da ashi yana da ya Fatima kuma ya auren mai saboda kawai ya samu cikin gida ne akwai wata da take da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku manta a gidan annabi akwai wata take da alaka da shi ko ita ce Nana Hafsa shi ya bada tashi Nana Hafsa tana cikin gidan annabi amma yanzu yana so a jinin annabi ya kasance akwai shi gida ne duka sai ya auro ta yazo sayyidina Abubakar ya haifi da ya samu abubuwa ya sayyidina Ali ya haifi da ya samu Abubakar ya haifi da ya samu Umar duk don son su ga sahabbai su kuma don son su ga ahlul baiti duka ruhama ubainahum ne rahama da tausayi da son juna tsakanin su babu fada tsakanin su sayyidina Abubakar ya fi kowa girmama ahlul baiti sana ahlul baiti suna girmama shi suna son shi har suna sa ma ƴaƴan su da yawa ƴaƴan ahlul baiti suka sa mu sunan Abubakar duk ko haifi da cikin su ya sa mai Abubakar saboda da ahlul baiti suke son Abubakar shi ma yana so su suna so ne haka Umar in sun haifa sai su sa mai Umar za ka sai su doki F su ba sayyidina Umar domin suna so su ma su hada dangantaka da Umar irin falalar da yake da ita shi ma yana so ya hada dangantaka da su domin kusancin su da annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka abinda a tsakanin su da annabi shine so da kauna a tsakanin su da annabi Allah ya hada mutane da su gaba daya a darus salami a ranar lahira a gidan aljanna tayyib mun dawo ga ayan mu doka Allah ya ce inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti Allah yana so ya tafe muku da kazanta ne ahlul baiti wa yuhyirukum sai ya karkace ku kum ko sai aka wa yuhyirukum sai ya karkace ku kaga sai aka yi amfani da lamirin maza sai ce to kaga ni dai tun azu lamirin mata ake amfani da shi wa qarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu amma da aka zuna ahlul baiti da ne annabi cewa ba su bane sai aka yi amfani da lamirin maza aka ce inna ma yuridullahu li yuhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum sai aka ce yutahhirakum ba ce wa yutahhirakunna ba tarhira da yake da mata annabi za a magana sai aka ci gaba da wazkurna sai mu ce ba haka bane su ahlul baiti duk inda aka yi fadin su cikin qur'ani ko mace ɗaya ce da lamirin maza ake ambata su in mun kaji ba cikin suratul hud lokacin da mala'iku suka zo za su je inda annabi Lutu suka biya wajen matan annabi Ibrahim har suka yi mata bushara da cewa za ta haifi ɗa ta ce a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba ali shaykha sai ka ci kika ce mata karanta ayar da agabaninta alata ali
ya wailata ali wa
da kai mamaki tace ya za a yi in haihu gani ni tsoho miji na tsoho gani ni bakarariya miji na tsoho lalle wannan abin mamaki ne kaga wace magana talak mace ce ko mata annabi ibrahim sai mala'iku suka ce mata ataajabina lafzin mata kina mamaki ataajabina min amrillahi kina mamaki daga al'amarin allah sai ce rahmatullahi wa barakatuhu sai ce alaikum ahlal baiti saboda ahlal baiti duk inda ake magana da kowane annabi ko mace daya ce abinda ake ce mata akum aka ake ce mata haka ahlal baiti haka Allah ya da annabi Musa cikin suratu Taha annabi Musa ya ba iyali ne qala lihim kutu Allah ce wa hal ataka hadithu Musa shin labarin annabi Musa bai zo ma ba iz qala li ahlihim kuthu iz ra'a naran fa qala li ahlihim kuthu iz qala li ahlihim kuthu inni anastu naran kaga in qala li ahlihi da yace ma mata tai lokacin mata tai gare bai da dako daya ya hito da madayana ne mata tai ce amma iz qala li ahlihi umkuthu bai ce umkuthi ba bai amfani da lafazin mace ba don haka ba gare su aka fara ba duk lokacin da ake magana da mata in dai matan annabi ne to lafazin maza ake musu in an zo irin wannan in suna da alaka da ahlul baiti ya zo magana ahlul baiti don haka wannan duniya nuna cewa dai ayat har yanzu da matan annabi sallallahu alaihi wasallam take sai Allah ya ci gaba da nuna mana da su ake sai ya ce wa kullu ma yutla fi buyutikunna
min ayati
llahi wal hikma inna llaha kana latifan khabira ake karantawa cikin gidajenku cikin dakunanku min ayati llahi na ayoyin Allah wal hikma da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da al hikma ta zo tare da qur'ani tana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna cewa saboda shi qur'ani magana Allah ne kowa ya tabbata magana ce mai cike da hikima amma abinda ya shafe hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daga mutum suke wani na iya tsammanin su ba su dauki irin hikimar da qur'ani ya dauka ba sai Allah ya kira su cewa su kansu dukkanin su hikima ne shine wazkuna ma yutla fi buyutikunna ku tuna abinda ake karantawa cikin gidajenku cikin dakunanku min ayatillahi na ayoyin Allah shine qur'ani wal hikmati da kuma hikma shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha kana latifan khabira lalle Allah ya kasance bai gushe ba latifan mai lubfi ga bayi ne mai tausasawa ga bayi ne khabiran mai tsananin labari na duk abinda kake yi Allah ya sani wa'annan ayoyin suka nuna falala ta ahlul baiti yadda aka faɗi matan annabi a wa'annan ayoyin a cikin qur'ani ba inda aka faɗe su haka aka jero ayoyi da yawa suna magana game da falalarsu suna magana game da ɗaukakar su suna magana game da girmar su don haka ahlul baiti ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne a duniya kuma su ne mata ne a lahira sun samu falalar zama mata ne a duniya sun samu falalar zama mata ne a lahira don shi ba a ba su sadaka su ma ana ba su min humus bil qurbani idan aka je yaki aka dawo wannan humusi cikin shi ake ba su sannan cikin gwamnati daular musulunci take ciyar da su take ba su kuma mata annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance mutane na kirki abin koyi ga sauran matan duniya gaba daya domin sun kasance mata da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam ladabi da biyayya suka zauna a gidan aure sun kasance mata masu son sadaka Zainab ummul masakin ta kasance ta fi kowa kyauta har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin mata na wadda ta fi kowa tsawon hannu ita za ta fara riskata bayan annabi ya rasu ita ta fara rasuwa domin ita fi kowa kyauta da bayarwa ana ce mata ummul masakin uwan miskinai da duk abinda ta samu bayarwa take nana Aisha radiyallahu anha idan an kawo mata abincinta na shekara daya bayan annabi ya rasu da yake cikin baitul mali ake ba su budget din su in an kawo mata da rana sai iske tana azumi sai ta ce a diba a ba wani, a diba a ba wance, a diba a ba wance ba ta da wani ba ya da. Ko da lokacin budin baki ke yi ba ta da abin da za ta budin baki, ta yi kyauta da abincin shekara ɗaya gaba ɗaya. Sai Barira ta ce mata, da dai kin ba abin da za ki buɗe baki da shi, ta ce hallaza kin tini, da dai kin tuna mini na mance, saboda falala da iya bayarwa ta mance da kanta, duk ta rabe ta ba kowa. Radiyallahu anhunna wa ardahunna, son su ibada ne, son su kusanci da Allah ne, son su son Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. A wauta ce a ce mutumin kirki yana auren matan da ba na kirki ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam shine na kirki, mata ne don haka sune na kirki. Don haka mu so matan Annabi, mu sa ma ƴaƴanmu sunayen su, mu sa ma ƴaƴanmu mata ƴan mu aura mu sa mu sunayen su, domin mu nuna muna son su. Annabi ya ce albaru ma man ahabba, anan zamu dakata abinda muka faɗi daidai. Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu, ya shafe cikin littafan mu. Tambayoyi za fara yi ko magana tallafin marayu. To kamar da muka al'adanta, sai goma ta yi ga azumi muke magana tallafin marayu. Don haka ga goma na azumi ta yi, a shekarun da suka wuce mun al'adanci ba marayu tallafi, kuma ba wani abu ne tallafi, ille abubuwan da kuke bayarwa ne su muke tarawa muna ba su. Kuma kamar ni faɗa muku kwana biyu da suka wuce, go mutane tun farko azumi suke ta matsa min, yaushe za a buɗe tallafin marayu, yaushe za a buɗe tallafin marayu. Muna cewa mun al'adance sai goma ga wata, kafin goma ga wata wani bawan Allah ya kawo muna atamfa guda 50, suna nan ko? Roko su mu gani? Ko suna gida? Suna wayin Malam Yusuf, okay, okay, na zana aka yi. Don haka muna da atamfin ne guda 50 da wani ya aiko muna. Mun faɗi cewa wata mata ta aiko muna da naira miliyan ɗaya, su ma suna nan. Sannan Alhaji Siraju Kure shi ma ya ba mu 500,000. Don haka duk an a ƙara a ba, ya ba mu ba, ya ba marayu, ya ba marayu 500,000 a ƙara a ba su a cikin tallafin marayu. Don haka yanzu asusu yau mun buɗe shi muna da miliyan 1,500,000. Don haka duk wanda adda wani abu na tallafawa, kamar da aka saba na yanzu, za a ana yawatawa na ana neman ma marayu tallafe. Afdalu sadaqati sadaqatu kash, don haka ku taimaka ku ba da wannan kash ɗin, domin shi ne ake amfani da shi. In wani ya ce babu bai ce da cash ba, ya mance in ka ce da POS, akwai POS nan, akwai POS nan na marayu. Zaka wata shi tsaye ga Muniru, ne Muniru Shehu, Malam Muniru Shehu. Zaka POS na marayu, wanda ya zo da POS sai zai kawo. Sannan wanda transfer zai yi, akwai account inda aka yi transfer wancan shekara, shi ne Jaiz Bank ne, 03158-2488, 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Ok, to fara sana ta alaran mai yayi kyau. To wa'annan kullum su da za su dinga zagaya an san nan marayi. Su da kai jira su ba Hassan? Ok. Mutum nawa ne? Ok, ga munawwaru. To shi kenan. Allah ya sa a taimaka, Allah ya sa a basuwa, Allah ya sa a yi ikhlasi wajen taimakawa da basuwa. Hal tun saruna illa bi bu'afaikum. Bismillah.
Wannan shi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara mu dukkan lafiya da tsaron Allah. Ku kusa nan ba. Amin. Tambaya ta yake ce, malam tsakanin gida da masallaci, wani wuri ne ya fi cancanta da kuma falala? karatun Qur'ani mai girma. Wassalam.
Kowanne cikin su ana yi, cikin masallaci ana yi. Allah ya ce fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu. Doka ana karatun Qur'ani ana ambato Allah cikin masallaci. Doka bai kamata a bar karatu cikin masallaci a koma gida ba. Kai ta ake karatu kuma bai kamata ya kasance masallaci yake karatun Qur'ani ba gida ba. Doka sai ka raba, ka sanya wani a gida, ka sanya wani a masallaci. Wallahu ta'ala.
Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara wa malam dala ramma lafiya. Ah, ina tambaya. Kamar saurari. Yace ina da tambaya kamar haka. Ta farko don Allah malam yana halatta wani turo ne kudi ta akawun ina naira 100,000 ko 500 in turo masa ya bani. Wannan mutum. Na biyu don Allah malam
ina halatta ake kaka ita an so mai baka zaka sa mai a mota zaka sa mai a machine zaka hawo a taba zaka hawo kina fed ta je karbo mai ya halatta ya sa maka yanzu ya baka wani abu kuma kila banki ma za su dauki wani commission cikin kudin ka da aka tura ko wanda ka fita zaka ina halatta stamp duty doka ina halatta ka ya baka wani abu in kai ne saboda Allah kai mai sadaka dindede ne wallahi ta'ala
sai na biyu maran don Allah malam ya halatta din shi a sallah
a'a bai halatta din shi a sallah ba saboda me saboda ba su wanke kafafu shafa kafafu suke kula ya wanke kafafu ya wanke ne akan taqiya kaga yayi sallah babu alwala wanda yayi sallah babu alwala ba da ya ce sallah ka tabbata bai da alwala shi an tabbata bai da alwala tunda shi shafa kafa yake ba wankewa ba za su ba da ya ce sallah wallahu ta'ala
ne shi kuma don Allah malam a kara yawa mutane bayani bambanci tsakanin riba da riba na godo shi sai malam Allah ya hada mu aljanna da dosi amin
Allah ya magana su cikin ayoyi biyu ta farko cikin suratul baqara wa halallahu albay'a wa harama riba ta biyu cikin suratul rum yamhaqullahu riba wa yubdi sadaqat haka da riba da riba suna da bambanci riba shine riba ku fara da riba wanda yake ta halal ita ce ka sawo abin nan naira 10 ka zo ka sai suwa naira 11 ko 12 ko 15 ko 20 ko me ka sawo ka zo ka sai suwa wannan shine riba riba tana shiga cikin kudi ne ba cikin kudi da kaya ba tana shiga cikin kudi da kaya a bai'ul ina zamu zo mu yi magana bai'ul ina amma cikin kudi ne in kawo maka naira 10 in ce ka bani naira 11 wannan shine ribal fadl ko kuma in kawo maka naira 10 kai min canji ka ce in an jima in dawo in karba riban nasiha wacan canjin kudi sai hannu da hannu sai nan take daidai hannu da hannu haka ake yi dan ka samu bambancin ɗaya daga cikin su ko ba ai hannu da hannu ba ko ba ai daidai ba in umla guda ce wace in abu ɗaya ne in dinari ne ko azurfa ne naira dai sefa dala ce to sai wannan sharuɗan guda biyu ga 10 kawo 10 yanzu 10 daidai da 10 in suka sha bambanci ya koma zinari da azurfa naira da dala naira da sefa to yanzu abinda ɗaya yanzu in baka ka bani amma ana iya bambanci ka bani dala 100 a baka 70,000 da wani abu dai ba su daidai ba sun sha bambanci saboda ba kima su ɗaya ba amma dai hannu da hannu wannan shi in aka ƙara to ya zama riba kuma zada a wusta zada faqad arba duk wanda ya ƙara ko ya nemi a ƙara mai yayi riba doka riba tana shiga cikin kuɗi ne asali riba tana shiga ba cikin kaya take shiga ba cikin kuɗi ita kuma riba tana shiga cikin kaya ne mun fahimta yanzu ita riba ina da littafin nan kuma ina da naira 100 to riba za ta shiga cikin naira 100 riba za ta shiga cikin riba za ta shiga cikin littafin nan riba za ta shiga cikin naira 100 idan wani ya kanshi 100 na ya bani 110 to yayi ya bani riba in wani ya kanshi littafin naira 100 ya bani 110 ya bani riba cikin kaya take waje guda riba ke shiga cikin kaya bai'ul ina shine kazo inda nake kana so shine kuma bai'a ta nifi bai'a bai'ul ina sai ka zo inda nake da naira kana so rancin naira 100 sai ce banda kudi naira 100 banda ita sai ka ce min to wannan littafin to ya za a yi sai ce sai ka kai wannan littafin in kana so nawa yake sai ce naira 120 yake sai ce na sai san ma sai ce to kai sai shi ka bani kudi tunda kai ba abin da zan yi da shi ce na sai naira 100 sai ka ce to shi kenan sai in baka naira 100 yanzu nawa ne biyo ka 120 ga baka 100 amma na bi ka nawa nabi kada yi da ashe in kuma mun mace misalin ku gane misalin shine ka zo inda nake ka ce da Allah ya ranta ma naira kai misalin cha ban da kudi ka san ka in kasuwanci ne da sauran su amma ga littafin in kana sai kika ce nawa littafin ga kisan ce naira 120 yake to na sai san ma naira 120 yau shi zaka biya na bayan sati biyu ko ya an yi albashi to na bai ka naira 120 kika ce mi zai dalta in ga tunda ba littafin nake ce so ba kai sai shi ka bani kudin kana sai mana kice nawa zaka sai san me kice to ka wai naira 120 kice na sai naira 100 zaka sai ashin ta sai in baka naira 100 yanzu yanzu ne sai san maka shi 120 yanzu sai shi ga kai naira 100 ni sai san ma shi naira ka sai san ni sai shi ga naira 100 zaka na baka naira 100 nawa ne bika 120 aya ne ba littafin ni sai san ma ba kudi ni baka ni baka ni bika wanda suka fi su yawa so wannan shine baya halatta shi riba ce shiga cikin kaya shi ake ce ma bai'ul ina shi ake ce ma bai'a ce ni fi bai'a fi asli tafsirul ulama ili bai'a ce ni fi bai'a wallahu ta'ala
wannan take ko yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam ya gida ya azumi
alhamdulillah
malam don Allah ne hukuncin matar da bata sallah bata azumi mijinta ɗan uwanta sun yi iya kokarin su su ga ta kama sallah amma da an yi kwana biyu sai ta daina an ta yi mata wa'azi da kuma yi mata faɗa amma ba ta ji mijin nata ya sha mai da ita gidan su idan an yi kwana biyu sai ɗan uwan su ɗan uwanta su dawo da ita su ce ta gyara amma kuma ba ta gyara har kowa ya gaji ya fita batunta ko tana yin sallah sai in an je cikin mutane kaga kowa na yi sai tashi ce ko kuma da azumi in an je wajen sallar alkareti ita da ita ake zuwa tana yi azumin kuwa tana koya abinci cikin gadi tana ci mala ne ya kamata a yi mata wani irin hukunci ya kamata mutum ya ɗauka a kanta
ya ce mata wa'azi ya ce faɗakar da ita da gane ba
matar ana cewa kamar aljannu ne ke hana ta yin sallah abin har ya ji jikinta shekarar shekaru na gudu
a kamata a ci gaba da yi mata wa'azi a ci gaba da jawo ta ana tsammanin ba ta da lafiya a ci gaba da lallashinta da nema mata magani an tabbata ba ta da lafiya amma ba daidai bane a bar ta akan wannan hali ciki ina ji ya ce sun gaji ba a gajiya irin wannan za a yi ta yi har lokacin da Allah ya saka ta fahimta Allah ya shigar da ita ya shigar da mu baki ɗaya wallahu a'lam wasu sun fara ta turo kuɗi wani ya turo 500 wani ya turo naira 1000 wani ya turo 500 wani ya turo 2000 wani ya turo 300 wani ya turo 400 wani ya turo 500 saka ana nana ta turowa Allah ya saka da alkhairi
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a mamajin kwamitin muslim student society of Nigeria ya ko ma'azu bright muna karanta ma gaisuwar musulunci assalamu alaikum tare da neman addu'arka Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya sauƙaƙa mana haddace alƙur'ani ɗalibanka Fatima Yusuf Dindiyaki MFSN Amira Yakubu Ma'azu Bright Allah ya sa kana cikin waɗanda za su samu rahama a wannan kwana goma
amin mun tashi za mu yi addu'a duka kanmu insha Allah
wannan yake Allah ya gafarta malam mahaifina ne da babu fi ne tsawon shekaru shekara 20 daga baya yake ya fasa bayarwa malam zai iya ƙarin shi wajen hukuma a gani hakina
baka da haƙƙi duk kyauta in an ba su ba a dawo akan kyautar al'aidu fi batihi kalkalbu yaqiu thumma yaqudu fi kayyihi duk wanda yayi kyauta ya koma mata kamar kare ne yayi amai ya koma maka amai ne amma banda kyautar da uba ka ba a yana iya aishewa zaka shi uba in ya ba da ne kyauta yana iya aishewa zaka abinda baban ka yayi ne fi ba kila ya ji baka jin magana ne ko wani abu haka ya san shi babu ne fi wallahi ta'ala sai akwai ciwo zaka gyara ka bi shi kuma kai baka da kenci zaka ci zaka shi ara kotu yanzu ma me kuka bi shi kallon lashe shi ba kai amma gumma da ya an shi gaskiya to ko ni ne za a shi ya baka abu babanka ne ya ce ya an shi ya an shi kuma ka ce zaka shi ara kotu gaskiya gumma da ya an shi a gine ka tuba ga Allah wannan magana da kai bata kyauta ba ka je ka bi shi ka bashi hakuri ka lallashe shi dan Allah ya sa ya mai sama wannan abin da ya gani ne sama wallahi ta'ala
ce malam don haka a tare mutane kunnuwa maza ko mata
sai dai na maza kunnen mu ta haramun mata ba
sai ga ana ta aiki sai an kara aiki a jaya sallah
babu kyawu don haka yaka in lokacin sallah yayi kamata ya aji duk aikin da ake ayi sallah ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a aiki aje shi ake aje zuwa sallah daka mu ji tsoron Allah ya an kira sallah mu dinga aje aikin duniya mu je mu gyara lahirin mu sannan mu zo mu ci gaba da gyaran duniyar mu ita sallah in ka tsare ta to duniyar ka ma za ta kyautatu wallahi ta'ala alam
wannan ce ma da yana halatta ina jin yunwa na samu haram
ah jin yunwa baya halatta baya sa ka ci haramun sai in famani qura ghaira baghin wala adin sai ka ci da ittiraz ba yunwa ba shine in kai gudun mutuwa kuma ga abin da ba wuce iyaka bane ba zalunci bane to yana halatta ka ci mushe haramun na mushe za ka fara neman ba dukiyar jama'a ba zaka iya kai ka ci mushe sai dai ka ji ka samu wani mushe ya yasuwa ka ci wani shi aka halatta amma in baka iya ci mushe kana ganin kazanta sai baka ci dukiyar jama'a dan shi wancan Allah ya halatta maka ba dukiyar jama'a ba wallahi ta'ala
wannan
yake ji wajen kaji zaka samu da yawa wanda ake yasuwa da wajen intanta babu ce kamata in dai matsuwar gaskiya ce domin me ganin kai ba haramun bane gare ka Allah ya halatta ma in ka masu in ka ga a'a baka ci shi da yana mushe to yanzu baka cikin matsuwa baka bai halatta ka ci dike kowa ba ga wanda Allah ya dama don mene ba a cikin mushe saboda Allah ya ce ka a ci amma kai Allah ya ce ka ci don haka in dai kai wannan matsuwa to waje in kaji zaka je da waje awaki wanda da aka yasuwa ta mutu ka dauka ka ka gasa Allah wa Allah musa eh musa halas ne gare shi Allah ya halasta mu
assalamu alaikum wa rahmatullah dukka Allah ya kara ilimi ikhlas hakika Allah ya garance ni son saboda Allah akbar ka ka rasul kai ma saboda
Allah ina son ku duka saboda Allah habbakumullahu alladhi ahbabtumuni fihi
ita tambaya da kake ina son ku bincike akan tarbiyyar iyaye da yaron su da kuma tarbiyyar malamai da dalibin su don Allah wadannan tafai
akwai littafin Jamil Zainuna a tarbiyatul aulad fil islam sannan akwai littafin a tarbiyatul islamiyya na wani mu'asir ne bai kai mujallad ne ba kaman mugallaf ne akwai littafin irin su wanda in ka je wajen sayarwa za a gagara maka su a tarbiyatul islamiyya wanda zaka samu wannan ciki amma dai ga wannan biyu da ni gaya maka na Jamil Zaino da kuma wannan a tarbiyatul islamiyya insha Allah cikin su zaka samu abin da kake so wallahi ta'ala
sai ka ba ka biyu mutanen unguwar ba mu zuwa makaranta idan an yi mutu wa'azi sai su ce na yi mutu alfahari kuma idan na kyale su da abin da suke aikatawa zuciya ta tana min zai yanzu haka wasu ba su yin magana akan ina faɗa musu gaskiya wata shawara kake ba ni saboda na daina zama cikin su amma fa ji daɗi zama ni ɗai
kakka nisance su allazi yukhaliqu an-nasa wa yasbiru ala adahum khayrun min allazi la yukhaliquhum wa la yasbiru ala adahum kame da hadisi ya inganta wanda ke cudanya da mutane yana hakuri da cutawa su yafi wanda baya hulɗa da su baya hakuri akan cutawa su kai kai musu da'awa da hikima da wa'azi annabi nuh mun karanta na a cikin suratul ankabut fala bi fihim alfan illa 50 aman shekara ya zamna cikin mutane ne shekara 50 ne musu wa'azi yana jan hankalin su doka ba laifi bane ka zamna cikin su abinda yafi shine ka zamna cikin su ka dinga musu wa'azi kana jawo hankalin su ko sun amsa ko basu amsa ba zaka samu lada wallahi ta'ala alam
wannan yace malam ko ya hadatta in mutum yayi tiyata daga baya in mai hali yazo in bai shi sun bar wancan in ba wanga mai hali
a baya halatta idan ba a jibin mutane a ba su saboda kuɗi ɗai in mai kuɗi ya zo a ɗauka a bai'a annabi ya ce idza ja'akum man tarzawna dinahu wa irdahu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in wanda kuka yadda da addini ne da mutunci ne zo nema aure wurin ku ba shi in ba ku yi haka ba za a samu fitina mai girma da ƙanna bayan ƙasa zaka ba a ba mutane kuɗi tabbadiya da aure saboda kuɗi ce ki sa su walakanta ka su walakanta ka soyayya ka soyayya ta ya kasance ga kuɗin amma ba ta ji daɗin zaman gida aure ba in kai ya ka cutar da ita ba ya halatta kai haka ka dibi mai addini mai addini na ya zama mai kudi na ya zama wanda bai da kudi mai tarbiya na ya zama mai kudi na ya zama wanda bai da kudi wanda bai da yau zai yi Allah ya ba shi nan gaba wallahi ta'ala
kuma yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaskiya ne da hukuncin wanda ya zo masallaci wurin tafsir sai ya kama yin tashin ko jam
bai da tawo rakatun qur'ani bai kamata a yi haka ba haka ji tsoron Allah bai kamata ba ya kamata a daina wallahi ta'ala
Allah ya ƙara ilimi ne san fara malam dan Allah muna fara addu'a gare ka da ƴan uwa musulmi zuwa ga dan uwa na wanda wasu suka yi sanadiya rashin ranshi a wurin aikin sa
ce Allah ya gafarta mishi ya ji kanshi zamu yi addu'a duka yanzu wani ya koma shigowa wani ya turo 5,000 wani ya turo 4,000 sannan tashi da aka yi aka zagaya aka samu naira 62,000 da naira 60,000
Allah
insha Allah za mu ci gaba da kullum ya kamata a zagaya saboda wanda bai shiryo ba ya sai ya kasance cewa gobe da jibi ina okay a tsallake to za a yi gobe sannan a tsallake kwana guda za a yi gobe sannan sai a tsallake kwana daya don haka sai wanda suke ji a rediyo su ba wanda muke zuwa tafsiri ko su turo a kan number ko kudi a kan number din 00 guda uku sai mai 15 ne at 00015@24888 guda uku jaiz kenan 15@24888 Allah ta'ala sai addu'a اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعش عباد وجمه Allah ka aishi wannan azumin da muke yi. Allah ka gafarta mana zanubanmu. Allah ka ɗaukaki darajojinmu. Allah ka rufe asirinmu. Allah ka sa mu mutu muna musulmi. Allah ka kai mana maganin azabar kabari. Ka yi mana tsari daga azabar kabari. Ka sa mu inuwa karar da babu inuwa sai taka. Allah ka yi mana tsari daga rana radda babu inuwa sai taka. Ka sa mu ciki ya rabbal alamin. Allah ka yi mana tsari daga wuta. Allah ka sa mu aljanna ya rabbal alamin. Wannan yaran da ke neman addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ka sauƙa musu lamarin karatu. Ka sauƙa musu ka sauƙa mana lamarin Qur'ani ya rabbal alamin. Wanda bai har da cewa Allah ya bashi iko har da cewa wanda ya har da ce Allah ya tabbatar mai har da ce ya rabbal alamin. Allah ka taimake mu kai taimako ta hannunmu. Allah ka shiryar da mu kai shiryar suwa ta hannunmu. Wannan bawan Allah da yake neman addu'a ga ɗan uwa ne Allah ya ji ɗan uwan shi ya ji ƙan namu ya rabbal alamin. Allah ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu kakanninmu ka gafarta mu malamanmu da malaman malamanmu ya rabbal alamin. Wayannan mutanen da aka zaba shugabancin ƙasarmu da jiharmu da sauran jihohi duka Allah ka sauke musu lamarin shugabanci. Allah ka aza su garbar da ke amfanin su amfanin jama'an musulmi. Allah ka hana su iya cutar da mu ya rabbal alamin. Allah ka hana su iya cutar da mu ya rabbal alamin. Allah ka ba su dubara amfanar da mu ya rabbal alamin. Allah ka tilasta musu yi muna adalci ya rabbal alamin. Allah ka taimake mu kai taimako ta hannunmu ya rabbal alamin. Allah ka san mutane da yawa da suka nemi musu addu'a. Allah ka biya musu bukatocin su na alkhairi. Allah marasa lafiya cikin su Allah ka ba su lafiya. Allah masu neman abinci cikin su Allah ka sauke musu. Masu neman jarabawa cikin su Allah ka sauke musu. Masu neman admission Allah ka sauke musu. Masu neman jarabawa Allah ka sauke musu ya rabbal alamin. Allah ka sa mu zama mabudin alheri ga jama'a ya rabbal alamin. Wannan taimako na marayu da muka fara nema Allah ka sa mutane su taimaka. Abinda za a taimakawa Allah ya sa ya isa ga waɗanda aka baiwa. Allah ya kai amfanar da su da shi ya rabbal alamin. Allah ka sa wasu da za mu baiwa wannan taimako su yi amfani da shi da zai amfanar da su ya amfanar da wasu ya rabbal alamin. Allah ya sa ko da wasu shekara ke yi wasu su za su ce muna ba su so domin suna da shi na wancan shekara sun yi amfani da shi. Ya ninninka ya ninninku ya rabbal alamin. Allah ka taimaka mana ka sa arziki da albarka cikin neman mu ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.